أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan'uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitab wa Sunna ala fahmi salafi salih da take nan Niyami a Nijar kenan. Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na 210 kenan. Kamar yadda 'yan uwa suka sani masu bibiyar mu, muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Abid Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma littafin as'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. To, mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 919 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid, domin ita ce akan jerin ayoyi kenan. Malam yace fa in qila, idan muka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace wa ma allamnahu shi'ra, ba mu sanar da shi waƙe ba kenan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ma yanbaghi la, kuma bai dace da shi ba, saboda suna cewa alqur'ani waƙe ne daga cikin irin tuhumce-tuhumce da ake yi ma wato alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wa sallam. Malam yace ma annahu sallallahu alaihi wa sallam, tare da cewa shi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, qad ruwiya anhu, an ruwaito gare shi ma huwa shi'run, abinda yake na tamkar waƙe, wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana nabiyyu la kadhib, ni ne annabi ba ƙarya ba, ana ibnu abdul muttalib, ni ne dan abdul muttalib. To, kaga wannan yazo kama akan tsari na waƙe, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu abdul muttalib. Ah, to kina kaga ya kuma kamar sha'iri. Wannan kuma athar ne ingantacce ne. Malam ya ce ruwiya, qad ruwiya, an ruwaito, siga ce ta tamridi. To, a wajen malaman hadisi ta rayawa shi, saboda bai da tabbaci ne faɗi wannan, amma mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ya kawo number 1 in ka diba, a inda ya kawo wato daidai inda ya sa karshen wannan hadisin, ya ce Imam Al-Bukhari ya ruwaito shi, wato hadisi na 2652, da Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 3325, min hadith al-Barra bin Azib, hadisi na Barra bin Azib radiyallahu anhu, wanda a yaki ne na Hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal anti illa usbu'un damiti, wato ke ba komai bace illa usbu', kamar a ce farce ne, wato ko mu ce farce, damiti wato farce da Hausa namiji ne, da kuma Larabci mace ne, da miti wanda yayi wato jini kenan, wato jini ya fita kenan daga Adamu ne. Wa fi sabilillahi ma laqiti, kuma abin da kika hadu da shi a cikin hanyar Allah ne. Shi ba wannan hadisin mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo number 2, yace in ka diba Imam Al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi na 2592, Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 3353, min hadisi Jundab bin Sufyan radiyallahu anhu. Kaga sai ka koma can ka gani. To, wannan zaka ka bayyana tamka da waƙi, ina fata an fahimce ni. To, sai yace qulna hadha laysa bi shi'rin, malam yace wannan ba waƙe bane, waɗanga abubuwa da aka kawo kenan, na anan nabiyyu la kadhib, an ibnu abdul muttalib, da hal anti illa usbu'un damiti, ko isbu'un, ana ce mata asba, isbu', usbu', wa fi sabilillahi ma laqiti. Yace cewa to wannan hadha laysa bi shi'rin, wannan ba waƙe bane, sai mai tahqiqin wannan littafi ya kawo number 3 in ka diba, sai ka magana ta Imam An-Nawawi wanda ya kawo a cikin littafin shi Al-Minhaj. To, wannan magana tana da tsawo, wanda kuma ya kawo maganganun malamai na cewa kenan ba sha'iri bane ya kama gangan malamai wanda an bayyana har suka kawo aya wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghira na fata an fahimce ni sun bada hujjar cewa wato abinda ake nuhi da sha'ir ma qusida ilayhi abinda an yi niyya wa atamad al insana an yuqi'ahu kuma shi wanda ya so ya shi'irkin yayi niyya an gane ko ya afkar da shi mauzunan cewa yayi niyya yayi shi mauzunan ya wato wazanin shi ya arashi akan wazani wanda zai tafiya muqaffan kuma wanda an yi masa kafiya misali wanda yana karewa ne da kafiya daya wasu sun ce kafiya shine harafi na karshe na wake wasu sun ce a harafi na biyu kafin na karshe kinan harafi wanda an na uku kafin na karshe shine kafiya akwai maganganu daban-daban yaqsiduhu ila alqafiyati wanda yayi niyya wa yaqa fi alfaz al'amati kathir min alfaz almawzuna sai kai wanda yana magana ma yayi magana wanda kamar matsayin wake take amma bai niyya yin wake ba shi yasa kinan wannan wala yaqulu ahadun innaha sha'ir kinan ba a cewa ita wannan wake ce wala sahibaha sha'iba a cewa kuma wake ne shi yasa kuma wannan malamai suke cewa da nan za a bada amsa cikin alqur'ani zaka ga wata magana ta zo misali kamar zaka ga kamar tana kama da sha'ir misali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun zaka ga wannan in za a dauke ta a wazanin wake za ta iya bada wazani misali kuma kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala nasrun min Allah wa fathun qarib ina fata an fahimce ni to duk wannan kuma ba a dauka shi sha'ir shine wato alwato sha'iru alkalam sun kace almawzun wato al-muqaffa kuma an qasdin wanda da niyya kai kenan magana ce mauzunin wanda ana iya aura ta ma'auni na wake kenan al-muqaffa wanda an sanya mishi karshe iri daya ko harafi na uku kafin na karshe iri daya shine qafiya an qasdin wanda kuma da cikakken niyya kai niyyar wake zakai kenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai niyyar wake ba kenan wannan ba abin nan sannan kuma sha'iri ya faɗa magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamar qala sha'ir ko asdaqu kalimatin qalaha sha'ir misali nan yayi hikaya abinda wani sha'iri ne ya ce ba wake ne yayi ba ina fatan an fahimce ni kenan tamassa da bi qauli sha'ir misali to wannan shi ne ya kamata mu fahimta mai so ya koma cikin wannan littafi ya diba nan ba ta uku a cikin wannan littafin shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo magana ta Imam An-Nawawi kuma magana ce mai tsawo wannan na dan kawo ne kadan wato daga ciki da haka sai ka gane kuma sai ka bambanta tsakanin ash-shi'ru da an-nazm dama adabin larabci gaba ɗaya gida biyu ne akwai an-nasru magana wanda an kai wanda take kamar zube an-nasru akwai kuma an-nazm magana wanda an kai wato a tsare kaga kamar khutubobi ana yin su ne nasran magana ce wanda ake yin ta amma an-nazm shine kamar waƙe wanda an tsatsara shi ilimin larabci sun ce Khalil bin Ahmad al-Farahidi shi ya kirkiro wannan wazani na larabci na ilmul aruz kenan wato akwai tarihin wannan ilimi da cewa shi yanne bi Allah ya bashi wani ilimi da sauransu har ya samu yayi wazani guda 16 wanda suka ce to kuma daga baya an ƙara shi'irul muwallidin da sauransu wasu na ganin ba za a karba ba wasu na ganin a'a wazani ko nawa yazo ma inda zai tafi akan tsari indai ba shi'irul hurr bane don shi shi'irul hurr bane wato su ka'idodi kana iya tafiya wato akan shi kenan dai ash-shi'ru shine waƙe an-nasr magana wanda ba waƙe ba cikin ilimin adabi ma akwai wannan an-nasr wa an-nazm zakai karatun anwa'un nasr da anwa'u wato an-nazm shi kuma in anka ce ash-shi'ru waƙe wanda yana dauke da ma'ana wato al-mashhur ne kamar abinda kana jin shi cikin jikinka domin wa ma yash'uruna ba sa ji ne kenan sha'ir bi ma'ana mashhur abinda kana jin shi shi kuma an-nazm waƙe kamar an tsara ina fata an fahimci ne manzum ne sai anka ce an-nazm wato masdar ne uridu bihi ismul maf'ul to amma menene bambanci tsakanin su in an ce an-nazm shi'iri ma zai shiga ciki domin shi ma magana ce wanda anka tsara amma in anka ce ash-shi'ru to shi an-nazm bai wani lokacin an-nazm shi ash-shi'ru yana iya zamantowa wato in an ce an-nazm yafi fadin ma'ana domin shi'iri manzumi ne kuma akwai abin da yake manzumi ne amma ba shi'iri bane kamar littattafan ilimi kamar irin su Alfiyyah ibn Malik irin su wa a cikin ilimin nahw ko Alfiyyah ta ibn Malik a cikin ilmul qira'at an gane ko ko Alfiyyah misali ta Imam Shatibi wato Shatibiyya kenan domin Alfiyyah ba littafin Alfiyyah bari a littafin da ke da baiti dubu misali shi ake kira Alfiyyah ko Alfiyyah yanzu misali ta ilmul hadith ta Imam Suyuti ko Alfiyyah ta ilmul hadith ta Imam Sakhawi ko Alfiyyah ta ilmul hadith ta Abdullah ibn Fodiu an gane ko ko Alfiyyah ta ilmul sarf ta Abdullah ibn Fodiu Hisn ar-Rasin ko Alfiyyah ta usul at-tafsir ta Abdullah ibn Fodiu miftah at-tafsir kenan ko kuma misali idan muka duba wato akwai alfiyat da dama to waɗannan ana kiran su al-manzumat abu ne wanda an tsara amma don ilimi ne an kai shi manzuma ake kiran shi ba a kiran su waɗannan shi'ir amma shi'ir shine wanda yana dauke da wata ma'ana wanda wato za a iya fuskanta ba ta ilimi ba an yi shi ne don tsarin wani ilimi ba dan haka cikin ilmomi akwai wato al-manzumat kuma akwai annathru hakan ga cikin sha'ir ko adab ana samun annathru kuma ana samun annazmu yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kuma shi sha'ir kin bincike ne mai yawa akwai sha'irul jahili akwai sha'irul islami akwai sha'ir fil asrul hadith in ka diba yanzu cikin zamanin da wannan asrul hadith wanda yake shahara a cikin nasab na larabci a duniya dai ba akai mustafa lutfi al manfuruti ba yana da tafi'a amalul kamila ko mu ce an hada rubuce-rubucen da yi in mun diba cikin sha'ir kuma ana dauka ahmad shauki shine wato wanda yake shahara a asrul hadith dai misali wanda ana abin da nashi to dan haka dai da kyau dalibin ilimi ya san sha'ir anwa'u sha'ir wanda ya halatta da wanda bai halatta ba dan wanda suna cewa duk sha'ir haramun ni a'a ba duk sha'ir haramun ba domin akwai shu'ara wanda sun ka taimake da watun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin su Hassan bin Thabit irin su Abdullah bin Rawaha shi yasa Allah ya ce illa alladhina amanu ya fitar da wanda sun kai imani wa zakarullaha kathira kina da wanto akwai sha'ir jahili akwai sha'ir fi dawlatul umawiyya dawlatul abbasiyya wasun ce da dawlatul abbasiyya da asrul abbasi da asrul andalusi duk guda ne tun da daururi da wanda su rayu a zamani guda wasu kuma sun ce a'a an kalta ba kowace daula ta yi zamanta domin wata ta riga wata rugujewa misali akwai al'asrul abbasi asrul andalusi ko kuma mu ce wato asrul umawi da kuma al'asrul hadith da zamanin dawlatul mutatabi'a akwai ash'ar da dama wanda ana iya bincike kansu kuma a ga nau'in su aghradukin su akwai daga cikin aghradush sha'ir akwai al-ghazal akwai al-madah akwai kaza akwai kaza akwai kaza daliban ilimi za su iya bincike kwarai da gaske a karkashin wannan to wannan shi dai ne abinda nake so in dan kara karkashin wannan yace to kulna zamu ce hadha laysa bi sha'ir wannan ba waƙe bane li anna al khalila domin shi khalil nan ba ana nufin aboki ba wani malami ne ake kira khalil bin ahmad al farahidi an gane ko lam ya'udda mashtura zajir sha'iran bai dauki cewa ba mashtura zajir dan an ce mashtur daga ash-shatr ne shine abinda an karaba wani lokaci ko kuma wani lokacin shatr da nufin wato sashen da abu yake ko nahiya fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to an ce mashtura zajir ma to shatr rabin ar-rajz ba zajir ba rajiz shine wato kamar waƙe wanda ake yi wato waƙe ne wanda bai da tsawo shi ake kira ar-rajiz shi khalil bai dauki wannan guntaccen waƙe ba kenan ko mu ce dan takaitaccen waƙe shi'ran bai dauke shi kamar matsayin shi'ir ba kenan yanzu wanga da anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib wannan rajiz ne kenan bai dauke shi waƙe ba kuma shi khalil kin wato babban malamin lugha ne wanda shine malamin sibawayhi kamar yadda suke cewa kuma shi ke da littafin mu'jamul ayn kuma shine ake ganin ya kirkiro ilmul arud wa qawluhu kuma da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal anti illa asbu'un ana ita asbu' ko isbu' ko usbu' ke ba komai bace illa wato fartanya da miti wato wanda kin kai jini kenan cikin hanyar Allah kenan wannan bai dauke shi ba wato min shatril bahr al-rajiz shina daga bahr na ar-rajiz wani bahr ne ake kira ar-rajiz wato nau'uka ne da sunayen bai abin ga akwai al-kamil akwai al-wafir akwai kaza 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 to yace mashturul bahr ar-rajiz sashi ne ko rabi ne na wato bahr wani bahr ne dan ba bahr na ruwa ba bahr na wato sha'ir kenan ana kira buhur shu'ara an gane ko buhur sha'ir mashtura bahr ar-rajiz rabi ne na sashen bahr wato na ar-rajiz na shirya waki كيف وقد روي انه صلى الله عليه وسلم كيف تيا ياكم وقد روي ارويت انه صلى الله عليه وسلم شي منزا الله تيرا ده امينتي الله ستبتا اغريشي قال ياتي دميتي ولقيتي بفتح الياء وسكون التاء كنا اكوي روايه بفتح الياء دميت كنان ولقيت وسكون التاء akwai wata riwaya wa ala hadha la yakunu shi'ran imma ya kuma damiyat ko laqiyat kamar labari ne yake basuwa ba laqiti bai na magana ne da ita hannun ko abin nan laqiti dan haka kilan nan sai ya zamanto ba ma wato waƙe bane wa inna marrawi harrafahu tana yawa mai riwaya ne ya kuskure sai ya maida shi damiti da laqiti fasara shi'ran sai ya zanta tamkar waƙe ko kuma a'a ya faɗi wannan amma ne shi ba ni ya sa waƙe ba kilan dan haka ba a sanya shi cikin waƙa athani nabiyu anna hadda shi'ri hadd ya anti haddu arsilim haddu tana nufin sashi ko haddu kaifi an gane ko kuma haddu tana nufin iyaka shi yasa aka ce hudud jam'in shi hudud tilka hududullahi to almuhimmu dai hal haddu wani lokaci yana nufin kuma at-ta'rif wato yadda za a arrafa maka abu a nuna maka ga abinda ake nufi da shi at-ta'rifu da al-haddu wani lokaci ma'anarsa daya an gane ko kamar yadda ibnul imam al-bayquni a cikin bayquni yake cewa وذيم الأقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وحده نم وتعريفه ما رأيته أبدا أكي نفي أن حد الشعري إن أنا يبيان أنون منين واكي ذا أتي قول magana ce mauzunun wanda an tsatsara ta akan tsarin da take tafiya akan shi muqaffal wanda an yi mata asalin alqafa shine baya ba na an yi mata baya iri daya alqafa ko kuwa wanda kamar kenan shi sauran sun kace karshen wazanin ci yana tafiya ne da harafi ɗaya misali ko da uslubi ɗaya duk da cewa sun ce a harafi na uku kafin na karshe shine kafiya maqsudun bihi ash-sha'r wanda kuma an yi niyyar yin waƙe da shi ma'ana wanda yayi niyyar yin waƙen wanda yayi wannan magana wanda anka tsara shi niyyar sa waƙe zagi amma in baka yi niyyar abu ba to ai ba a cewa kuma ka yi shi wal qasd muntafin fi ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam kuma qasd manzo Allah a ce yayi niyyar yin waƙe ne shi yasa ya faɗi wannan anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib koko hal anta illa asbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti bayyini ya faɗa waƙe ba misali ba niyyar waƙe ne yayi niyyar ba dan haka fa kana kama يتفق وجوده في كلام في كل كلام منفور فكان wannan magana da da ya fada kama yattafiqu kama yadda yake zuwa ya dace wujuduhu a samu irin wannan fi kulli kalamin a cikin magana kowane mutum kenan mansurin zaka iske ta magana ce mansur mutum ne yana magana irin kamar yadda yake magana a al'adance min al-khutabi a cikin khutuba war rasail da kuma ar-rasail kenan rubuce-rubuce da an kai wa muhawaratin nas da tattaunawan mutane wala ya'udduhu ahadun shi'ra ba wani mutum wanda zai ji mutum na khutba yana magana dan yayi wadansu maganganu sun dace sun zan kamar waka sai ce ai waka ce sai dai a ce a'a ga maganar ta zo kamar waka amma shi bai niyyar yin waƙe ba kiran ba waƙe bane sai mun bumma ta kuma tsakanin waƙe da waka domin al-ghina'u shine waka wanda ana isa wa abin kiɗa ash-shi'r kuma shine waƙe sai mun bumma ta tsakankanin su domin waƙe daban wato kuma waka daban ina fata an fahimce ni domin wadansu suna cakuɗa su dan saboda su ce aje ayi duk abin da an kaga dama wannan kuma wato kuskure ne wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo kuma mas'alar cewa tana da muhimmanci ka karanta ash-sha'r kaga hukuncin shi a musulunci da kuma wato kalmatu ash-sha'r da ta zo cikin alqur'ani da irin yadda aka tuhumci alqur'ani sha'r ne da kuma raddin da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ayi da dama sun ce wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wa banga kuma Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir kuma sun ce bukanci ne Allah ya ce ma huwa bi qawli kahin sannan kuma gashi nan dai sun yi ta soki burutsu dan saboda su bice hasken alqur'ani amma Allah subhanahu wataala bai yadda ba kuma haka ne Allah yake yi da duk wanda yake son wato yayi kokarin ya yake addinin sa komai yake ji da shi na mulki ko kuɗi ko sarauta ko wato ilimi na duniya ko kuma mutumin da ya samu ilimin addini amma ya nemi duniya da ilimin sa yake son ya boye wata manufa dan ya yake addini amma sai mun addini yake duk irin waɗannan Allah ba zai bar su ba sai Allah ya nuna su ko ba menene kake takama da shi in baka tuba ba Allah subhanahu wataala zai yi maganin ka abu mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 920 malin yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce mimma amilat aydina an'aman inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw lam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun shin musu gari ba abinda amilat aydina abinda hannayen mu sun ka aikata an'aman na dabbobi kinan halitta nan yake nufi suratul yasin aya ta 71 wallahu ta'ala shi ko Allah munazzahun ya wato munazzahun ma'ana an tsarkake shi anil jarihati daga wato al jariha shine wato a ce kamar wato gaba an gane ko yace to qulna huwa zamu ce huwa kinayatun anil infiradi an kinaya ce kamar an yi kinaya ne an boye anil infiradi an nuna Allah shi yake banta kinan bi khalqil an'ami kamar a fadi khalqul an'ami na sai an ka ce amilat aydina shine kinaya din kinan bi khalqil an'am Allah shi yake banta da halittar dabbobi wal istibdad bihi kuma shi yake banta da abu istibdad bihi a ce ka ke banta da abu shi yasa ake kira mai mulkin kama kare al istibdad domin ra'ayin sa dai ake dauka magana su kawai ake dauka bi ghairi sharikin Allah bai da wani abokin tarayya shi da abinda ake nufin mimma amilat aydina kama yuqalu kamar yadda ake cewa fil hubbi game da soyayya wa ghairihi da wani sa min a'malil qulub na daga ayyukan zuciya domin wato hubbu ayyukan zuciya ne kyama shi ma ayyukan zuciya ne hadha mimma amilathu yadaka wannan shine abinda hannayenka sun ka aikata kaga ni an ce abinda hannayenka sun ka aikata ma'ana kai kadai ka aikata shi kenan wa yuqalu liman la yadalahu ana iya fadin wannan ga wanda bai da hannuwa yadaka aw yadaika ina fata an fahimce kenan wa yuqalu liman la yadalahu yadaka aw yadaika kenan ana iya fadar wannan ga wanda bai da ma hannaye ina fata an fahimce yanzu mutum ne ya ta yi aikata wata aika misali sai a ce kuma bai da hannu ko guda sai a ce wannan shi da abinda hannanka sun ka aikata ba ana nufin da hannu ya aikin ba a abinda wato zuciyar shi ce ta aikata wa kaza qawlihi ta'ala kuma kama haka ne fadar Allah subhanahu wataala lima khalaqtu bi yadayya, inda Allah yace a cikin suratu Sa'd aya ta 75 yace mashi dan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, mi ya hana ka kai sujada ga abinda na halitta da hannayina. To wannan shine abinda malamin ya kawo, shi kuma wannan malamin mai tafiki ne tafi bai istidraki akan wannan mas'ala ba, amma wannan ya saba aqida ta ahli sunna wal jamaa. Dume idan muka duba Allah subhanahu wataala ya tabbatar da yana da hannaye, wa qalat al yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, kamar yahuda sun ce Allah marwaci na nan kinayatun adil bukhul, kamar sun kace sai Allah ce ghullat aydihim, an sanya ruwa a cikin hannayen su, wa lu'inu bima qalu, kuma Allah an ce su, bal yadahu mabsutatani, sai ce hannayen shi a bude suke. To kana aqidat ahli sunna da wasu sun kace karfin Allah ake nufi, to ya an ce karfin Allah, to ana nufin Allah karfi biyu ne gare shi, kaga nan kaga kai gudun wani abu ka fada cikin wani abu, a'a Allah yana da hannaye aqidat ahli sunna wal jamaa, amma ya suke bamu san kai fiye su ba, bamu san zatin Allah ba, mun huta nan kuma da yace min ma amilat aidina, saboda ma ya faɗi yana da hannu biyu, sai wadansu malamai suka ce to nan jami'in, kamar yadda yace tarafayn nahari, sassa na yini biyu, kuma can a cikin ayat ce atrafan nahari, kaga atrafu jami'i ne wanda ya wuce daga biyu zai kai uku a zahiri, to amma kinan biyu din a ke nufi, sai suka ce to nan amilat aidina al'amun yana iya dokar wato hannaye mu ana nufin guda biyu. An gane ko? Ko kuma nan an ka ce amilat aida can lima khalaqtu yace bi yadayya, ya danganta hannayen zuwa gare shi, amma kuma amilat aidina, abinda hannayen mu sun ka aikata nan ya danganta aikin zuwa ga hannaye. Wadansu malamai sun cewa kenan nan ba wai ya halice su da hannayensa ba, domin ya ce aidina ya kawo shi matsayin jami'i. To amma duk inda takai ta kawo, Allah ya sifanta kanshi da fuska misali, ya sifanta kanshi da hannaye, amma ba a cewa Allah bai da waɗannan abubuwan, domin baka fi Allah sanin Allah ba, sai dai ka ce Allah yana da su, amma ya kaifiyar su take, za mu bar sanin kaifiyar zuwa ga Allah, da ya so mu san kaifiyar da ya sanar da mu, kaga in kai haka ka huta. Amma an ka ce Allah ya rinde ta ka al'arshi, ka ce a'a Allah yana da ƙarfi, misali ka ce Allah istaula ala al'arshi, Allah yana da wato Allah bai rinde ta akan al'arshi ba, kenan kaga misali ka ce Allah yana da wato kenan istaula, ya samu iko ne akan al'arshi. To yana ka samu wannan ka canza irin yadda Yahuda an ka ce su ce hinta, sun ka ce hinta, sun hinta, sun ka canza wani abu, an gane ko? Don haka irin waɗanda abubuwa yana da hatsari mutum ya faba ya fada cikin su, ba abubuwa ne waɗanda za a yi rigima ba, a'a abubuwa ne waɗanda suna da sauki mu fahimce su. Zatin dan adam ya bambanta zatin Allah, in an ce Allah ya yi magana yadda zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam, in an ce dan adam ya yi magana yadda zatin dan adam ya bambanta da Allah, haka magana Allah za ta bambanta da maganar dan adam, ka huta. An ce Allah yana da hannaye, to babu matsala, ina fata an fahimce ni. A ɗan adam yana da hannaye, zatin Allah daban, an ɗan adam daban, hannayen Allah daban, hannayen ɗan adam daban. Yadda za a yi cewa kai kan kare daban, kan mutum daban, kan dutse daban, shikenan kan al'amari daban, kenan wannan babu wani abin nan sai ka ba kanka lafiya. Amma in ka zo an ka ce Allah yana da hannaye, ka ce a'a Allah yana da ƙarfi, to kaga ai kana gudun ne ka ce to ai a ce Allah yana da hannaye, Allah yana da ƙarfi, to kuma shi ɗan adam ai shi ma shi na da ƙarfi. Misali kaga inda ka fada ka shiga nan ka shiga, shi yasa su al-mu'attila wanda sun ka kore sifofin Allah, da al-mushabbiha wanda sun ka sifanta Allah da bayin shi, sun ka ce Allah yana da hannu misali bil iyad billah, kamar idan da adam kaga wannan kuskure da su, ko al-mu'attila suka ce a'a babu ma hannayen ne kwata kwata, a'a to nan kuma ka kanitar da Allah. Shi yasa ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a'a dukkan mu'attil mushabbih ne, ma'ana duk wanda kai ji ya kore mu dukkan Allah sifofi, to asalin shi mushabbih ne, domin sai da ya sifanta Allah da halittu sai ga abin bai yiwuwa, sannan ne ya kore waɗannan abubuwan gaba daya. Ka karanta wani littafi al-qawa'id al-muthla na Sheikh Ibn Uthaymeen da sauran littafai, ka koma cikin suratul a'raf, a cikin adwa'ul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, wajjan inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, ka koma kuma cikin wata mastas da aka rubuta wato a kasar Madina a cikin masailul aqidiyya na min adwa'il bayan, wanda an fito da masaloli na aqida da akwai cikin adwa'ul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, kuma kadiba cikin as-sawa'iqul mursala na Ibn al-Qayyim, akwai lilita tafai da aqida ta ahli sunna wal jamaa wanda suka yi bayani gamsashe da iznin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine za a tattauna ne a ba juna da lallai ba tare da sai an tada jijiyoyin waya ba ko an yi rikici, domin ba rikici ne ake bukata ba, ana fatan mutane su gane gaskiya ne su yi aiki da ita, ba ce abin da ake bukata kenan. Kuma ko ka gane gaskiya kai fatan ka tabbata akan ta, kuma ba kafi mutane wayo bane ko dubara da Allah ya ganar da kai, kuma kai fatan ka tabbata akan gaskiyar har ranar da zaka hadu wato da Allah. Ina fata an fahimci ni, kada ka rena kuma wani tana yiwa bayan bayani sai ya fahimta mene ne kake son ka ce, domin dalilai ne za ku ba juna, ba ina so in kai ka kasa bane ko ka kai ne kasa, a muna fatan mu gane gaskiya ne mu yi aiki da ita don mu samu aljanna, wallahu ta'ala a'lam. To mas'ala ta gaba, mas'ala ta 900 da wato 20 wato da daya kafin mu je wannan mas'ala din akwai wani istinbati da ustadu dr fadil samar ra'ayi a karkashin wannan inda ya kawo lima khalaqtu bi yadayya yake cewa a cikin suratul hijr sai Allah ya ce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin amma cikin suratul sa'd sai ce wa inna alayka la'nati sai kawo ya kawo shi da idafa duk da yake nan kaga wancan mu'arraf ne bil alif wallahi mun ga ku mu'arraf bil idafa ne da anka ce la'nati to amma menene hikimar siyakin da balagar yace saboda cikin suratul hijr bai danganta halitta zuwa gare shi ba ma'ana da yace khalaqtu bi yadayya kaga da ya kawo idafa sai ce to wato inna alayka la'nati nan ma la'ana shi dan sai Allah sai aka danganta zuwa la'ana Allah zuwa ga shi dan aka danganta ta ya hankalta ba wannan idafa ne amma can a cikin suratul hijr labari yake ba su wa iqra wa ithqala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min haba'in masnun nan kuma sai ce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin domin ya hankalta ma idafa cikin can ya danganta la'ana ta shi dan zuwa gare shi kuma ya danganta halitta annabi adam zuwa gare shi wannan shi ne abinda ustad dr fadil samar ra'ayi ya kawo ba kuma wannan da yake nuna ba dole bane kuma sai ka karbi wannan ijtihadin nashi sannan kuma kana iya ka ƙara wani abun da kai tana rayuwa kana ganin akwai shi misali ta uskar balaga ta alqur'ani kai kuma cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'ayi nan ya kawo wannan magana mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 921 a cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin malan yace fa in qila idan anka ce kaifa samma bi qawlihi ya akai Allah ya kira inda ya fada yace man yuhil idama wa hiya ramim inda Allah yace wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa kiran shi kafiri ya buga mana misali ya manta da halittarsa sai yace man yuhil idama wa zai rayar da kasusuwa wa hiya ramim alhali sur dudduge an gane ko shine abu ya rududduge kenan akwai ramma ya rummu ya gyara abu akwai ramma ya rimmu abu wato ya rududduge in ka dai duba cikin kawmi su zaka bambanci tsankanin su kai hattara akwai gyarawa akwai rududdugewa to ya an kai wannan wato kashin da kafiri ya dauka ya murje ya koma tattaka an gane ko kafiri yayi masa haka nan sai Allah ya kira shi kenan masalan kenan kaifa samallahu biqawlihi masalan man yu'il idama wa hiya ramim sai at-taqdim wa at-ta'khir ya Allah ya kira shi buga misali walaysa bi masalan alhaliku ba buga misali bane wa inna ma huwa istifhamu inkari dama shi tambaya ce kafiri yayi kuma ta musu dan yace man yu'il idama wa hiya ramim wane ne yasa ya rayar da wannan kasusuwa bayan su daga su dudduki kaga wannan ai tambaya ce yake yi ba misali bane ya buga malan yace qulna za mu ce sammahu masalan an kira shi Allah ya kira shi misali da ayyubuga limadalla alaihi domin abinda wannan abin ya nuna na kafiri aikin da yayi min qissatin ajiba wadda qissa ce mai bada labari shabihatin bil masali wadda tana kama da misali wa huwa inkarul insani wa tu qudrata Allah ta'ala mutun yayi musun qudrata Allah ala ihya'il mauta akan rayar da matattu ma anna al aqla tare da cewa hankali dalilai na hankali wan naqla da dalilai wadanda aka ruwaito ingantattu na alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kilaihima dukkan su yashhadu yana shaida bi qudrati Allah da qudra Allah ala zalika akan wannan kuma an ce an naqlu dalili wanda an karwaito wanda inganta misali dukkan abinda ba a canza cikin at-taura ba yana izmantuwa dalilai ne wadanda aka ruwaito mai hattara dan an ce an naqlu ba zalli ba sai alqur'ani amma mu duk abinda alqur'ani mu yanzu mun ci mun an naqlu nan galibi alqur'ani da hadisi ake nufi ina fata an fahimce ni muna iya cewa dalili wanda an karwaito idan alqur'ani ya fadi abu at-taura ta fadi wani abu yanzu misali wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi kaga nan alqur'ani ya fadi abinda a cikin at-taura hukunci ne na Allah wanda wato ba a canza shi ba kinan ana kiran shi min adillan naqliyya a tabbatar da yana cikin at-taura tunda Allah ne ya tabbatar da shi to amma an ce naqliyya galibi ne in muna musulmi sai mu ce alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka sai ai hattara kaka sa tsammanin naqliyya ana rufin kawai wato alqur'ani da sunna kawai a ha abinda an karwaito cikin littafan da suka gabata wato ana kira su adilla naqliyya kuma ma ko ba abinda aka rubuta cikin alqur'ani ba magana wani in an ruwaito ya fada tana izmantuwa naqalu ne domin riwaya ce an kai amma irin wannan tunda ba ma'asumi bane sai an bincika a gani menene ya tabbatar sannan aqliyya ana nufin na hankali wani lokaci akwai dalili wanda ba a bukata sai ka sa hankalinka cikin qur'ani akwai adilla aqliyya adilla aqliyya sai mun yi hattara tare da cewa alqur'ani naqalu ne riwaya ce an gane ko amma kuma banda haka kuma akwai adilla aqliyya cikin alqur'ani sai alqur'ani yana cewa afala taqilun an gane ko afala tatazakkarun kaga wannan duniya nan cewa kai tunani da hankalinka fa'tabiru ya ulil absar laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab an gane ko kul innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru kaga dunna ana mukhataba ne da aql dan haka akwai lokacin da akwai adilla aqliya cikin alqur'ani da ka iya fitar da su sai qur'ani ya fadi wannan abu sai ce to ga abin da ke nuna hankali ba zai karbi wannan ba kuma tare da alqur'ani ne yake magana ina fata ana fahimta ta ya kamata dalibi ilmi wato qad bayyana al-ayati liqaumin ya'qilun kaga ne ana nufin ka sa hankalin ka gane waɗannan dalilan na alqur'ani gaskiya ne hankali ma wato yana abin nan yana da kyau dalibin ilmi ya gane wannan kin dan haka babu ta'arud bayna al-adilla an-naqliyya as-sahiha da kuma al-adilla al-aqliyya wato al-adilla al-aqliyya adilla an-naqliyya as-sahiha as-sariha sannan kuma da adilla al-aqliyya waɗanda suke wato abin nan as-salima da haka dai dalibin ilimi ya kamata ya fahimci wannan ka aje ayi ta wato papatawa ana bugawa wani lokaci idan an ce maka cewa alqur'ani akwai dalili wanda qur'ani yukhatib al-aql sai ce a shi bai yadda ba alqur'ani in ma hukaci kake aibe magana da kai ai yana magana da masu hankali shi ma hankali ma hukaci ko a shari'a musulunci ko ta kafirai ba wata shari'a a duniya wanda ake ma hukaci hukunci indai an tabbatar da ma hukaci ne wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu wanda zamu tashi akan ta ƴan uwa musulmi wannan sura ta wato yasin kenan ta kare abu na karshe wanda zamu kara inda yace man yuhil idama wa hiya ramim in mun kadiba qira'a ta qalun wanda rawi ne daga wato na daga cikin ruwatu na imamu nafi' da kuma abu amr ibn al-ala da imamu al-kisa'i da kuma imamu abu ja'far irin wannan wato duk inda hiya fa'un ta gabace ta ku wawun ko lamun an gane ko zaka iske ko wani lokacin ma thumma zaka iske suna maha'un din sukuni kaga zaka za su karanta man yuhil idama wa hiya ramim sai su yi sukuni to qalun da abu amr da kisa'i da abu ja'far ka ce karantawa karka je wani ya karanta haka ka zagura ka ce ba haka nan bane musamman kasar libya zaka iske qira'a ta qalun ita ce ta shahara suna karantawa da ita kuma musamman kasar somalia qira'a ta asusi wanda dai ne daga cikin wadanda suka yi riwaya daga abu amr qira'a su ta shahara anan kuma kasar sudan suna karantawa wato da hafsu duri kenan wato hafsu ta kisa'i kenan wato wanda suna karantawa da ita kakka ji an karanta wahya kace a baka kira'a babu ta baka karanta ilmin qira'atu ba baka san qira'atu ba baka ji wajen malaman kai karatu ba baka tantance ba to darga da rigima ai ba sa warware matsala dan haka dalibai ilimi a rage zabura ana tuma abin da ba a sani ba a ce babu shi saboda koda daga baya abin ya tabbata akwai shi karshe zaka dawo ne kace baka yadda ba shedan ya ce ka kare girman ka kada ka tsaya addini ya jaru karshe sai ka daina ma Allah aiki ka kuma kana maka kanka aiki Allah kai mun sai to wannan shiri ne abin da zai iya cewa a gurguje sai mu shiga cikin wato suratul safat kenan a cikin wadannan littattafai wato guda biyu to zamu tashi ne cikin suratul safat a cikin wadannan littattafai guda biyu a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi yace suratul safat surata as-safat sai mai tahqiqin wannan littafi yasa number 1 in kadiba sheikh mustafa al-adawi in ka diba karkashin littafin sai kawo wato number 1 in ka duba can sama akwai number 1 kasa kuma akwai number 1 kenan in nambobi ne sai ka dubi ko ce number a kasa wanda take daidai da ita sai ka karanta mi ake son a ce malin yace kallo qala ibn ashur yace rahimahullah ismuha al-mashhur sunan da ta shahara da shi an gane ko al-muttafaqu alayhi wanda an kai ittifaqi as-safat bidalika sumiyat fi kutubi tafsir haka an ka sanya mata suna ko zaka ga sunanta a cikin littafin tafsiri wa kutubi sunna da littafin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal mafil masahif da kuma cikin alqur'ani kenan kulliha dukkan su kenan dukkan wadannan da ambata maka littafin tafsiri da littafin sunna da kuma alqur'ani wa lam yathbut shay'un an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi tasmiyatiha shi malam bai ga wani abu wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta suratul safat muke cewa wannan kuma rubuta ta cikin mushaf na Usman dai ya isa a ce sunan suratul safat domin sahabbai ba da ijtihadi bane za su rubuta wannan su yi ijma'i akan shi wa qala fil itqan yace yati a cikin al itqan kina imamu Suyuti shine a littafi al itqan fi ulumil qur'an ra'aytu fi kalam al ja'bari an gane ko na gani a cikin magana ta Ja'bari shi ne wato mutum da ya to daga Qal'atu Jabir ne an gane ko Qal'atu Jabir wani yanki ne a cikin kasar wato Filistin kenan anna suratu Safat kenan ita suratu Safat tusamma suratu Dhabih ana kiranta suratu Dhabih wanda za a yanka domin an yi zancen yanki annabi Isma'il kenan wa fadaynahu bi dhabhin 'azim malin yace to wadhalika yahtaju kenan shi ma Suyuti yace wadhalika yahtaju ila mustanadin min al-amri wanda yana buƙatar sai an samu dalili kwakwara ingantacce an gane ko kenan ba kawai suna ne wanda ijtihadi ba suna ne ba tawqifi wa wata wata sumiyati ha bismi safat abin da yasa an ka sanya mata suna kidan fuska da ta sa aka sanya mata suna suratu safat wuqu'u hadha al-lafzi domin wannan lafzi ya zo fiha a cikin ta bil ma'ana alladhi urida bihi abin cikin ma'anar da ake nufi da shi annahu wasful mala'ika sifati ta mala'iku an gane ko shine as-safat kidan sifati mala'iku masu yin sahu sahu duk da yake irin waɗannan sifofin malamai sun yi sabari a cikin fassarar su domin an ce as-safat masu yin sahu sun tsaye suna yin sahu mala'iku suna yin sahu mutane masu sallah suna yin sahu shi yasa irin waɗannan zaka iske in sura ta bude da annazi'at misali da as-safat sai ka ji malamai suna cewa sifa to in sifa ce wani in ya fassara da sabba mata ka baka da idanin ka ce ba haka ake nufi ba domin za a hankalta ba shin wannan abin yana iya dauka wannan sifa ko bai dauka sai dai a zaɓi wanda ake ganin shine mafifici shi yasa ba wai sabani ne wanda an kai ba wanda kamar dalili ne yasa haka ake so kariba wato cikin littafin dirasatun fi usul tafsir na ustad doktor professor tafsiri Kabir Yunus ya kawo irin wannan za ka ga malamai sun yi sabani akan irin wannan kuma suna daga cikin asbabun ikhtilaf al mufassirin malin yace alladhi urida bihi annahu wasful malaika ana rufin sifa ce ta malaiku ba dole bane sai malaiku tunda akwai maganganu daban-daban wa in kana qad waqa'a fi suratul mulk duk da yake irin wannan sifa ta zo a cikin suratul mulk lakin bi ma'anan akhar ta zo da ma'ana ne da wata daban aw lam yaru ila at-tayr faqahum safatin wa yaqbid an gane ko can id urida hunaka hunalika domin shi ibnu ashur yace abinda ake nufi kenan abinda ake nufi da shi wato a can suratul sifatu at-tayr sifa ce ta tsuntsu ala anna al-ashhar tare da cewa abin da yafi shahara anna suratul mulk cewa suratul mulk nazalat ba'da suratul safat ta sabkani bayan suratul safat kenan ko tunda safat ta zo da kalimatu safat suratul mulk ta zo da kalimatu safat to wanda ta fara sauka ai tana yi wa ita ta fi cancanta a sanya mata sura suratul safat wannan duk shine taiman nuna maka dalilan da suka sa aka zabi sunan safat an ka sanya mata ba a sanya mata suratul mulk ba duk da yake suna da wannan kalimatu safat wa hiya makkiyatun bil ittifaq ita suratul safat makkiya ce bil ittifaq da ittifaqin malamai shine abin da yake son ya ce maka na fata an fahimci ne kina ibnu ashur shi ya kawo wannan magana kuma ya dan debo bayani daga cikin bayanin da imam as-suyuti ya kawo wanda kuma shi sheikh mustafa al-adawi mai tahqiqin wannan littafi shi ya cirato wannan daga gare shi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ta 922 malam yace fa in kila idan an kace kaifa jama'a ta'ala al-mashariqa ya akai Allah ya kawo gabas jami'i mashriq mashriq huna anan wa sannahuma sai ya kawo su biyu biyu gabas biyu da yamma biyu ya kawo gabas biyu kenan fi suratul rahman a cikin suratul rahman wa kaifa ikhtasara huna ala dhikr al mashariq nan kuma sai ya kawo al mashariq jam'i an gane ko bai kawo yamma ba wa zakara thammata al maghribaini amma a cikin suratul rahman kuma sai ya kawo wurin faduwar rana ko yamma biyu aidan wa zakara al maghariba amma kuma sai ya ambaci mafadar rana mafadun rana ma al mashariqi tare da gabas majmu'aini ya hada su fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib ina rantsuwa da ubangijin wato mahudar rana da kuma wurin wato mafadun rana suratul ma'arij ayatu 40 wa zakarahuma kuma sai Allah ya ambace su mufradaini dai fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbul mashriqi wal maghribi kaga Allah shine ubangijin gabas wato inda rana take fitowa wal maghribi da mafadar rana wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su in kuntum taqilun in kun kasance kuna hankalta suratul shu'ara aya ta 28 lokacin da annabi Musa yake ma fir'auna raddi ina fata an fahimci ni kinan maganar Allah ce kuma na annabi Musa ne ya faɗi wannan magana kuma Allah bai ce annabi Musa ya kuskure ba ina fata an fahimci ni to anan kenan abinda ba da yake sun yi ci anan cikin suratul safat sai ya yambace al mashariqi kawai a cikin suratu Ar-Rahman al-mashariq da ana rufin wato makullar rana inda rana take kulluwa amma a cikin suratul rahman sai ya fadi inda rana take kulluwa biyu kawai kuma ya fadi mafadar rana bai tsaya ba akan abin nan sai ya ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain kaga da ya fadi wurin da suke fitowa biyu da wurin da suke faduwa biyu nan kuma a cikin suratul ma'arij sai ya faɗe su ya ce wurin da rana take fitowa kashi jam'i fiye da biyu ne ma ya ce mashariqi wal magharibi sabanin ita safat mashariqi ya kawo sannan a cikin suratul shu'ara sai ce qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'khirun bal ma a cikin baqara ma ya kawo wannan walillahi al mashriqi wal maghribi fa ayyama tuwallu fa thumma wujuhullah kaga al mashriq wal maghrib ya fadi daya cikin suratul muzammil ma ya kawo wannan rabbul mashriq wal maghribi wa ma bainahuma fattakhidhu wakila na fata an fahimci ni to yanzu ya zamu yi da wannan kaga ayoyin duka sun zo can an ce dai misali a cikin suratul baqara an ce daya mahudar rana da faduwar rana cikin suratul abinnan cikin suratul shu'ara'i an ce dai cikin suratul muzammil nan ma an kawo su dai cikin suratul rahman an kawo biyu wurin faduwar rana biyu wurin fitowar rana biyu ko mu ce wurin fitowar rana biyu tun da shine ya gaba cikin alqur'ani wurin faduwar ta biyu to kuma can cikin suratul safat an ce inda rana take fitowa wurare ne masu yawa haka cikin suratul abinna ita kuma ali sai an ka ce wuraren da rana take fitowa suna da yawa da kuma wuraren da wato rana take faduwa to ya zamu yi da wannan kuma duk alqur'ani ne kai wanda yake cewa ya san alqur'ani kaga abin yana buƙatar wato sai an zage da ce an yi bincike ba haka ne kawai ake son a zo a faɗi magana ba a ce a'a ga yadda ya kamata a ce ina dalilinka ina fata an fahimce ni rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila a cikin suratu al muzammil na dan abin nan a hawa kadan na ketare wato la ilaha illa huwa to anan ya zamu shi yace kullana zamu ce li anna alqur'ana domin shi alqur'ani nazala bi lughati alarabi ya sabkane da uslubi na yaren laraba kina ya sabkane da yaren larabci ko mu ce harshen larabci alal ma'hud min asalibi kalamihim akan abinda an ka saba shine al ma'hud abinda an saba shi min asalibi kalamihim na uslubin maganar larabawa wa funudihi da fanni na maganar larabawa wa min asalibi kalamihim yana daga cikin uslubi na maganar larabawa wa fununihi da fannoninsa daban-daban al-ijmal wani lokaci sai a zo da magana a dunkule wa tafsil wani lokacin sai a fayyace ta wal bast wani lokacin wato fadada magana a yalwata wal ijaz wani lokacin kuma a takaita kaji ba cikin babul ijaz wal itnab a cikin al-itqan fi ulumil qur'an kaga ya kawo babi akan wannan fa ajmala taratan wani lokacin qur'ani sai zo da abu a dunkule bi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mahudar rana biyu da wurin mafadar rana biyu arada mashriqai as-sayfi wash shita'i nan yana nufin mahutar rana wato mahudar rana inda take fitowa biyu ne a lokacin zafi da lokacin sanyi wa maghribaihima da lokacin faduwa lokacin zafi da lokacin sanyi alal ijmali akan dunkule wa fassala taratan wani lokacin kuma sai zo da bayani a fayyace bi qaulihi ta'ala inda yace fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib ina rantsuwa da ubangijin wuraren da rana take bullowa jam'i kenan wal magharibi da wurin da take faduwa suratul ma'arij aya ta 40 yace arada nan yana nufin jam'a mashariq as-sana wato jam'i ne na mabullar rana na shekara ina fata an fahimce ni kwana 300 da wani abu kenan nan ya hankalta mu kowane yini yana da wurin da rana take bullowa wa magharibi ha da kuma wurin faduwar ta nan a kowane yini ba a kowane wato lokacin sanyi ko na zafi ba wa hiya tazidu ala 700 shi ya ce ta tsayu tana ta wato sun dadu akan 700 to nan in yana nufin cewa wurin da take fitowa a gabas 700 wurin da take faduwa 700 to nan abu ne wanda yake na bukatar sai an hankalta mishi akwai bukatar dalili amma in yana nufin da su mafadar mahudar ranar da wurin faduwar ta sun karu akan 700 domin idan muka hada mahudarta 360 ta kowane yini muka hada 360 ta faduwar ta a kowane yini sai muka hada su ga 360 ga 360 sun za su baka 720 kinan tazidu ala 700 in akan haka ne babu matsala in an hada su amma in kowane 777 ne to kaga wannan ra'ayin yana da rauni sai an kawo dalilai kinan tazidu ala 700 wa basata marratan kinan Allah sai ya basata ya kara yalwata bayani kinan bi qaulihi marratan a wani lokaci kinan ko wani shudi ko wani latto inji malaman zauri bi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq ina rantsuwa da ubangijin al mashariq sai nuna maka ba biyu bane nan ya kawo al mashariq suna da yawa wal magharib da kuma wato wurin da rana take faduwa kinan can ya hankalta ma lokuta guda biyu ne ina fata an fahimce ni to amma ai lokuta akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi akwai lokacin kaka ina fata an fahimce ni an gane ko akwai lokacin damana ko damina to yanzu ya zamu yi da wannan to ai su lokuta ne guda hudu to nan sai wadansu suka ce a'a nan da yace mashriqain wa rabbul maghribaini wato dama in ta fito ta dama wuri na karshe wanda za ta fadi a hagu kenan nan ya hankalta ma dama inda suke fara fitowa da hagu sai zaman to mashriqaini maghribaini nan ma dama inda suke fara fitowa da yanki na karshe na hauni wanda take ta kai na hagu kenan ko hauni inda take faduwa nan shine mashriqaini da maghribaini ina fata an fahimce ni shine wadansu suka hankalta ma ko kuma lokacin sanyi ma'ana duk lokacin da duniya take da sanyi ko da ba lokacin sanyi bane ko kuma lokacin da duniya take da zafi ko da ba lokacin zafi bane ina fata an fahimce ni malam yace to wa aujaza kuma sai ya kawo bayani a takaice wa ikhtasara ya takaitar da bayani shi ma aujaza kenan da ikhtasara da suna tafiya wato abu daya ko kuma suna kusan juna maratan a wani lokaci bi kaulihi inda yace wa rabbul mashariqi a cikin suratul safat sai yace rabbus samawati wal ardi ma bainahuma wa rabbul mashariq suratul safat aya ta biyar yace li dilalatil mazkuri domin wanda anka ambata kenan shi al mashariq wa hiya al mashariq ala al mahdhufi tana nuna wanda anka shafe huwa al magharib domin an ce wurin da rana take fitowa to an ko in san ta fito an san tana faduwa kenan wa kanat al mashariq aula bil dhikri kuma gabas din inda rana take kulluwa shi ya fi cancanta a ambata li annahu ashrafu domin ya fi daraja imma li kauni shuruq sabiqan fil wujudi imma me yasa anka ce to ya fi daraja yace li anna wato imma ko ta rayuwa saboda cewa likauni shuruqu kasancewa kulluwar rana sabiqan shi ya gabata fil wujudi wato ta fuskar halitta alal ghurubi akan faduwa an gane ko kenan saboda wadansu suna ganin cewa a'a ai kulluwar rana shi ya gabata faduwar ta ko kuma auli annal mashariqa ko ko dan saboda inda rana take fitowa manba'ul anwar nan ne haske yake fitowa wal adwa'u da haske haske to mun san jami'an haske bane da Hausa ana cewa dai haske mai yawa ko a ce kaka ko haskoki ko kuma dai haskunnai dai ban san da yadda za a yi wato jami'an al-anwar ba a ce hasa wato hasa kasai ko ko kaza a cewa dai ni dai ina cewa dai haske mai yawa dai ko haske daban-daban ko haske nau'i daban-daban wallahu ta'ala wato a'lam to wannan dai shine abinda wato mallan ya kawo karkashin wato wannan mas'ala kenan dai a takaice inda anka ce jam'i ga abinda ake nufi inda anka ce daidai ga abinda ake nufi an ka ce makullar rana daya dama an san ta inda take kulluwa jiha ce guda ta inda take faduwa kuma jiha ce guda to in kuma an ce bibbiyu an hankalta ma dama da hagu ko ko lokacin da akwai zanyi sanyi da lokacin da akwai zafi in anka ce wuraren da take kulluwa daban-daban an hankalta ma adadin kwanakin wata da kuma adadin kwanaki na shekara kwanaki wata na 29 za ta fi kulluwa a cikin su ko kuma kwanaki wato 360 wallahu ta'ala a'lam ko kuma an hankalta ma kowane yanayi lokacin kaka tana da irin kwana yanzu wata uku na lokacin sanyi nan ma shi ma matsayin jam'i yake dan haka dai dalibin ilimi zai hankalta mu ce ma'ana ce ake nufi kare yaje ya zabura ya ce can kaza can kaza can kaza mas'ala ta gaba malam yake cewa fa in mas'ala ce ta 923 fa in kila idan anka ce kaifa khassa subhanahu wa ta'ala ya akai Allah ya kebance sama'ad dunya sama ta dunya bi qawlihi ta'ala inda Allah ce inna zayyana sama'ad dunya mu ne mun ka kawa ta sama ta dunya bi zinati lil kawakib da kawa wato ta wato taurari kenan ma anna ghayra sama'id dunya muzayyanatun bil kawakib aidan tare da cewa sama wadda ba ta duniya ba kenan ba wannan sama ta mu ba tun da samai guda bakwai ne sauran samai kin nan bil kawakib muzayyanatun bil kawakib an gane ko kina an kawata su da su ma da taurari aidan kuma malam yace kulna zamu ce inna ma khassaha bil dhikri abin da yasa ya kebance ta da ambato li anna nahnu nara sama'ad dunya domin mu muna ganin sama wannan ta duniya wadda take kusa da mu amma la ghayr ba mu ganin wadancan kenan saboda muna ganin wadancan ba ma ganin wadancan shi yasa sai an ka fada muna wannan amma ba a fada muna wannan ba to wannan shi ne wato abinda wato malam ya kawo saboda su wadancan ba su da amma dai ne yace sama'ad dunya in an dauke yana da mafhumi kenan sama wadanda ba na duniya ba su ba su da wannan kawade kina su ba su da taurari amma in don saboda muna ganin sama ta duniya ne shi yasa anka ce inna zayyana sama'ad dunya kina nan bai da mafhumul mukhalafa amma abinda malami suka tafiya akan shi wato sama'ad dunya sama ta duniya ita ce take da taurari kamar abinda da yawa daga cikin nasoshi sun ka wato bayyana abinda aka fi dauka sama ta duniya ita ce take da tauraro banda wadancan wato sama sannan kuma in mun ka dibi wato qira'a wadanda sun ka zo wato daban-daban in muka duba zamu ga akwai qira'a bi zinatil kawakib din nan akwai karatu daban-daban yadda ake karanta shi Imam Asim da Hamza sun karanta inna zayyana sama'ad dunya bi zinatil kawakib sun yi tanwini kuma sun yi ma wato ba'un kasra Shu'ba kuma kenan bi zinatil kawakib inda za a wuce sannan shi kuma Shu'ba ya karanta inna zayyana sama'ad dunya bi zinatil kawakib an gane ko kenan bi zinatil wato bi zinatil kawakiba inda zai wuce sannan sauran qurra sun karanta inna zayyana sama'ad dunya bi zinatil kawakibi kenan wato sauran sun karanta da bizinati da su da wato shuba kamar karatu guda ne amma bambanci shi yace bizinatil kawakiba inda za a wuce su ko sun karanta bizinatil kawakibi su ko san wurin su Asim da Hamza sun karanta bizinatinil kawakib an yi tanwini kuma tanwini asalin shi nunun ce mai sukuni sai an kai mata wato sai ai mata kasra wa in sakina lil taqaya domin nan wasu wani zaka iske ya rasa da zakar zaka ce bizinatil kawakibi a inan wato qira'a ce ta Asim da Hamza bizinatil kawakib sai ka koma cikin litafai wato na tawjihul qira'at kaga yadda an kai tawjihin waɗannan qira'at kin domin idafa da an kai bizinatil kawakib su zinakin su ne alkawakib kin su ne zinakin kuma inda an kai ce bizinatil kawakib da sauran su dai ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulum alkitab almaknun ko albahr almuhit na abu hayyan at-tauhid ko kuma alqira'a wa'atharuha fi at-tafsir wal ahkam da sauran kuma littafan tawjihul qira'at kaga ya an kai tawjihin waɗannan qira'o'in da ma'anorin su irin yadda zaka bayar da su abu na ƙarshe wanda zan faɗa tun da lokacin mu ya fara hararo mu shine cewa nan Allah ya ce ya zayyana wato abin nan sama ta duniya da taurari sai malamai suka ce to kenan anan su taurarin nan Allah ya faɗi daga cikin dalilai akwai al-ilal waɗanda suke musarraha Allah ya faɗe su kuma akwai al-ilal mustanbata waɗanda zaka yi istinbatin su amma in busa amma nasiba sai a karba to al-musarraha Allah subhanahu wataala ya faɗe su ya halicci sama wato taurari dan saboda su zama tukawa an gane ko ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama kaga nan ya ce inna zayyanas sama ad-dunya bi zinatin lil kawakib sannan kuma ya ce walaqad wato zayyanas sama ad-dunya bi masabiha da sauran ayoyi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya halicce su dan saboda mi dan saboda a samu shari'a wato cikin tafiya in an kaba ci a cikin duhu ko a cikin daddare ana iya waɗanda sun kasan ilimin taurari musamman masu tafiya a cikin sahara suna iya gane inda suke ko cikin jirgin ruwa idan an bace mahanya don Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr kaga dan ku shari'a ku samu hanya ku gane inda za ku shari'a wato abin nan sannan kuma suna idan towa shari'a gare ka ka gane akwai Allah banda ba waccan shari'a ta hanya domin in ka taurari ka san akwai wanda ya halicce shi kiran sai shi da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce su zamanto alamomi ne domin Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan wa alamatin wa bin najmihum yahtadun kuma su zamanto wato bin najmi ta hanyar taurari suke shirya suna gane nan gabas ne nan yamma ne ko ga inda muke ko ga abin nan almuhimmu dai kuma Allah subhanahu wataala ya halicce su don zamanto kariya su zaman tuma su halbin shaydanu an gane ko urujuman lishayatin su zaman tuma su jifa ga shaydanu to kaga wadannan sai Allah ya faɗi cewa su zaman to dan jifa kenan abu guda da samun illoli daban-daban kaga su zaman to jifa kariya ga sama ina fata an fahimce ni su zaman to mi sun da kansu aljannu sun faɗi wannan wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam' fa man yastami' al-ana yajid lahu shahaban rasada su zaman to masu jifa ga shaydanu su zaman to qawa za a kalle su sannan su zaman to mi sannan su zamanto abu wanda yake zamantowa dalili na shari'a misali shari'a fi zulmatil barri wal bahr a cikin duhun wato ƙasa kenan ko kuma bisan duhun teku ko abin da ya kama da haka to kaga waɗannan abu guda yana samun illoli daban-daban ashe ba illa guda take sa ai abba wani lokaci to sai abu na ƙarshe wanda shi ne sai malamai sun ka ce a yi ƙiyasin irin waɗannan illoli ga malamai su amtum zinatun fis sama'i su kuma al-ulama'u zinatun fil ardi su ma malamai su ne ƙawa a bisa doron ƙasa sannan annujumu yuhtada biha wato su taurari ana shari'a ne da su a gane hanya su kuma malamai yuhtada biha fil ardi ta hanya su ne ake gane hanya aljanna domin su sun ka gane ilimin annabawa sannan su annujumu rujuman lishayatin suna halbin shaydanu kenan kariya ce a can saboda wanda suke juwa su ma malamai rujuman lishayatin nan ma suna jifa shaydanu suna bata abin da shaydanu sun ka fada shaydanu mutane da aljannu sai kai kiyasin waɗannan sifatikin da mustanbata da musarraha sai kai mawdu'i ka kawo na sama ka kawo na ƙasa abin da malamai sun ka fada kenan wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa musulmi lokacin mu yayi mun halin sa nan ya kamata mu dakanta abin da muka fada ya zama to dai Allah subhanahu wataala wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته